More music at houseofsongs.com.
Aye, Samarua Kasarua. Larua, Rua, and I know Quenchi. Nazari, a sheikh, Huma, Ada, Harua. Kasana Kabiruma, Ada, Harua. Kiha, Kazoda, Ada, Harua. Aye, now you go, dear, now go, dear. Aye, Bakwana Kwanta, go, Rawa, Nealu. I am a gana, Mizom, I mean, I won't. Yaro Sharua, Kokwen, the Sagari, Sagari, a Sehuma, Ada, Halua, Kaduna Kabo, and Ama, Ada, Halua, a Sewa, Nankida, Nang, Ilini, Aye, Aro, Take, Kane, Mo, Ilini, Yaro, Take, Kane, Mo, Ilini, a Sewa, Nankida, Nang, Ilini.
Aye,
Zamba Kudiga Zalua.
Aye, Zamba Kudiga Zalua.
Nina Iwariya na wode Ay murja tabiya kida say waka Kuma murja alwalwa ne yaro Kuma murja baingi wa ne yaro Ay bu wasu kyauta za kallahu Alhaji sani kamba wa ne yaro Ahaye sama ruwa gaza ruwa
More music at HouseOfSongs.com.